Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin rana Asabar 20 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wa'adin gudanar da harkokin gwamnatin Amurka ya cika ba tare da an cimma jituwa kan samar da kuɗin tafiyar da gwamnati ba. Da yammacin jiya Juma'a, cibiyoyin gwamnatin Amurka suka fara shirye-shiryen dakatar da harkokin gwamnatin da ba su da muhimmanci sosai kafin wa'adin kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnatin ya ƙare. Karfe 12 dare agogon Washington, wato minti ɗaya da ya wuce kenan. Yunkurin majalisar dattawa na kada ƙuri'ar hana dakatar da harkokin gwamnatin ya ci tura. A halin yanzu dai ba a san irin tattaunawar da ake yi a bayan fage ba domin shawo kan lamarin. Tun da farko wata ganawa da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da jigajigan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa ta kasa kaiwa ga daidaitawa. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dattawa sun ki ba da haɗin kai saboda su matsa lamba a warware matsalar bakin haure da kuma tsarin kashe kuɗi. 'Yan Republican na zargin takwarorinsu na Democrat da ƙin mayar da hankalinsu kan abin da ya fi muhimmanci. Kotun Kolin Amurka ta nuna alamar za ta tabbatar da dokar baiwa shugaba Donald Trump damar hana 'yan wasu ƙasashe shiga Amurka. Dokar hana shiga Amurka ta shafi wasu ƙasashe 8 ne a duniya, kuma 6 daga cikin ƙasashen galibin al'ummarsu musulmai ne. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa alƙalan Kotun Kolin Amurka na shirin sauraron muhawara a watan Afrilu, kuma zuwa ƙarshen watan Yuni su yanke shawara kan batun. Tun farkon watan Disamba da ta gabata ne Kotun Kolin ta yanke hukuncin aikin yin dokar, yayin da ake ci gaba da duba lamarin a wasu kotunan ɗaukar ƙara biyu. Gwamnatin Trump dai na bayyana cewa tana ɗaukar wannan mataki ne domin tabbatar da tsaron ƙasa. Ƙungiyoyin masu raba, wato masu marawa baƙin haure baya, sun shigar da ƙara don dakatar da dokar. Suna masu cewa tana nuna bambanci ne ga yawancin musulman da dokar ta hana shiga Amurka. Dokar ta shafi mutane da ƙasashe irin su Chadi da Iran da Libya da Somalia da Syria da kuma Yamal, wato daga shiga Amurka. Haka kuma dokar ta gindaya wasu ƙa'idoji ga matafiya daga ƙasashen Venezuela da Koriya ta Arewa. To, ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce kimar sojojin Amurka na raguwa idan aka kwatanta da takwarorinta na China da Russia, wanda hakan ke zama wani babban ƙalubale ga dakarun Amurka. A yanzu Amurka ta fi mai da hankali ne a kan yawan gasa tsakanin manyan ƙasashe a maimakon ta'addanci a duniya, a cewar Mattis jiya Juma'a, yayin da yake zayyana dabarun tsaron ƙasa da ba na sirri ba na gwamnatin Trump a nan Washington DC. Ya ƙara da cewa manufar Amurka ita ce inganta ƙarfin soja, yayin da Amurka ke ƙara bunƙasa da kuma tabbatar da cewa a shirye take ta tunkari kowane yaƙi. Bayanan tsaron ƙasar da ba na sirri ba na zargin China da yin amfani da tattalin arzikinta wajen tilasta makwabtanta yin abin da take so, yayin da take gina wani tsibiri na harkokin soja a tekun kudancin China. Ƙasar Tanzania ta dakatar da yi wa jiragen ruwa na ƙasashen waje rajista na wani ɗan lokaci, biyo bayan kama wasu jiragen ruwa guda 5 da ke da tutar Tanzania jikinsu, waɗanda ke ɗauke da haramtattun kaya. Jiya Juma'a, shugaban ƙasa John Magufuli ya bayar da umarnin yin cikakken bincike kan wasu jiragen ruwa 470 da ke zirga-zirga a kan a yankin tekun ƙasa da ƙasa ɗauke da tutar ƙasar Tanzania. A farkon watan Janairu ne jami'an ƙasar Girka suka kama wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Tanzania kusa da tsibirin Girka kan hanyarsa ta zuwa Libya ɗauke da wasu sinadarai da ake amfani da su wajen haɗa bumabumai. Tun shekarar 2011 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shigar da makamai ƙasar Libya. Haka kuma an kama wani jirgin Tanzania a tekun Atlantika ɗauke da hodar Iblis mai nauyin tan 1.6. Tanzania dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe 7 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bincika dalilin karya dokar hana shigar da makamai Koriya ta Arewa. Amurka ta matsa ma Tanzania da sauran ƙasashen Afirka 4 lamba kan su hana jiragen Koriya ta Arewa suna amfani da tutocinsu. Dakarun Somalia na musamman na Amurka ke mara baya sun kubatar da ƙananan yara 32 da ƙungiyar Al-Shabab ke garkuwa da su.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Mama sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce
wanda yan hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. I'm
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Usman da fatan tashi lafiya.
Ah lafiya. Lawa baka ganna taran gaji ba?
Na gani na ga alama.
Tun da kazan taken da nake mushi kenan shatin tura.
Kwalle da gaske. Yau kusan shekaru 9 kenan da mutuwar Michael Jackson tun watan Yuni na shekara ta 2009.
Mazamanta ba na ga maka ina Abuja ranan.
Ranan da ya rasu.
Ranan na Abuja kai. Abun ba dadi.
Haka ne. Haka to ga dan mun gaisuwar Sasha wasu na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu Mustapha AD Takule yankin karamar hukumar Gada a jihar Sokoto sai gaisuwar Dikko Buba Bukoy ma jihar Zamfara ga dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Balagiwa Gitso babban distributor na kamfanin Dangote Cement sai Alhaji Ahmad Wase director mulki Majalisar Karamar Hukumar Gabasawa Jihar Kano sai Alhaji Umar Modi Kazawa Munjibar ga dan bangaisuwa zuwa ga Ado Mai Chemist Burnin Kuda Jihar Jigawa sai gaisuwar Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Abubakar Kalajanga Jalin Goja Taraba sai dan bangaisuwar Muhammad dan Dattijo Bakatsini tare da Alhaji Yusuf Baba sai gaisuwar Alhaji Nazir Sulaija tare da Alhaji Aliyu Mai Adashi Ungori Mia Jos dan bangaisuwa zuwa ga Ashiru Abubakar Kachako Jigawa Radio sai gaisuwar DCP Gimba Manu Dumbulo na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya jihar Yobe dan bangaisuwa zuwa ga Brigadier General Muhammad Sani Ahmed babban jami'i na ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai retire sai gaisuwa kanal Tukur Gusau a jami'in yada labarai na Office Ministan Tsaron na Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mai ga dan bangaisuwa zuwa ga Ibrahim Babura na hukumar custom ta Najeriya sai gaisuwar Shatiman Saka wato Muhammad Dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya da fatan kuna nan lafiya ga dan bangaisuwa zuwa ga Abbas Babe Gombe tare da Afan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan Yesu Magusau tare da Anas Hoja birnin Kebbi sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo ungwakarufin Madaki Abocin Yakubu tare da barista Isiyako Barau a jihar Neja sai Bello Biji gidan Madi tare da dan buramna muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar barista Dallami Shishi tare da Hajiya Fatima Halliru Daura sai shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau tare da shugaban majalisa Ibrahim Kado sai na ce Ibrahim Ismaila zan ce sai na ce
shine tuntuba harfi mama na takan ce bakin da bai tuntube
eh to Ismaila da ba na Ismail Bima mai gombawa yau na baka Ibrahimu dan bangaisuwa zuwa ga makaman Bungudu sai dan bangaisuwar Muhammad Shehu Mararabar Kunini tare da Sa'ad Kagarko sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala a kofa sabo a birnin Kebbi da fatan kuna nan lafiya gaisuwa zuwa ga Aliyu Sa'idu Kebbi sai Ma'awiyu Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau da Najib Al-Zambari sai Mansur Almu tare da Madassar Sani birnin Kebbi sai Alhaji Umar Gumi Gidado Gumi da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Salihu Kaura sai Babale Makira tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu Muktar Umar na kwalli da fatan duk kuna nan lafiya
to gaisuwar fatan alherin na Abarya Hute zan shiga da mu shafin mu ne na majalisar Abarya Hute ta shafin Facebook kamar yadda na saba amma sai na fara da mika gaishe an kadan haka da kafin in shiga can din akwai ta'aziyya ko ince sakon ta'aziyya guda biyu na Ahmad wanda muka fi sani da Libya a garin Kaduna dan karamar hukumar Lero wanda kanin Sani Aliyu ya rasu to muna maka ta'aziyya da fatan Allah ya ji kan Sani Aliyu a garin Lero din da kuma sai gaisuwar ta'aziyyar a gaba da rasuwar wani daban shi kuma Alhaji Adamu Rijiyar Lemo Kano wanda kawu ne ga wakilin mu Hassan Maina kaina da fatan Allah ya ji kanshi sai kuma awwal dan ja da zamu mika sakon gaisuwar fatan alherin Abarya Hute zuwa gare shi make up ake ce mishi sai kuma Muhammad Kabir Musa na gidan Radio Liberty da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya akwai Muhammad Kabir Oro Oro a Zamfara so daga nan zan shiga shafin namu na majalisa Abarya Hute na Facebook zan fara ne na gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad A Ahmad da kuma Bin Husaini Almadadi da Sa'adatu Muhammad sai Ahmad Tijani Bauchi da kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Umar da Usman Shehu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Habu Mamman da Umar na Amore Arugungu da kuma Sadi Special G Lia da kuma Murtala Faruk Sanyinna wannan wakilin mu kenan aiko to gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Gagarawa da kuma Shehu Bakari sai gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Sumayya Mara da Muhammad Sha'ibu Kawaji da kuma Ibn Shitu Magaji da John Peace wato Peace John kenan sai Zaharuddin Zara Muhammad ita ma ina ga sunan baban ne fara daga farko sai Adepresi Francis da kuma Rahinatu Yusuf Abubakar da Kalisat A Haidar da Aisha Aliyu Ahmadu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Usaina S Muhammad da Bilkisu Muhammad bana an samu mata sosai
haka
yawa sai gaisuwar fatan alherin a bari huce zuwa ga Aliyu Lawal da kuma Shamsiya Lawal da Salamatu Hafsat sai Fati Jalo da kuma Henry James da Samir bin Abubakar gaisuwar fatan alherin na bari huce zuwa ga Zalafat Ahmad da kuma Zalatha Alfa sai Ziyadin Hudson da kuma Ruth Tega sai Maryam Usman da kuma gaisuwar fatan alheri bari ya huce zuwa ga Zara Baba Kolo Sanafahna sai Mihzin Valdez to an sana fada daidai in kiyace sai kuma Ishaku Ladan da Kabiru Bardi sai Fati SWT Bashir da kuma Rabi Musa sai Haruna M Wada da Abdulbasi Muhammad Yahaya daga karshe gaisuwar fatan alheri ne bari huce zuwa ga Yalwa Zinaz sai kuma Nana Ishaq da Hawwa Garba da Musbahu Shehu da Isa Abubakar da Siddiqa Ibrahim da Abdulhamid Sali Jana Baba Nuhu Ismail da Clement Margaret sai Umma Idris da kuma karshe Khadija Yusuf da fatan sun ji kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin
amin sima amin
ba mu sha malam iro
Yeah.
labarai.
Bismillah.
Ai na karka da kunnuwa ne. Ai kai alƙawari ma kun da shige.
Haba alaji.
Daka ba mu labari.
Haba alaji ro. Na yi labari kuwa.
To wurin baka wani labari.
Wani kafin tuno wani.
Wata mata ce sai ta dauki wayarta. Yawa sai ta ga wasu sunaye an rubuta sunaye dai abun nan ciki haka waɗanda suka bata mamaki kamar a ce ya zan fasara maka ne da turanci ne aka ce wannan aka ce the tender one wato mai shiru-shiru za a ce ko mai wannan
wata lakum-lakum nan dai haka
yawa the amazing one kuma a ciki
mai burgewa ke
mai burgewa da bada mamaki da kuma lady of my dreams
wato wanda yake hangowa
wake yake ya fi kauna yake zuciyarsa ke so a madara to da matar ta gani haka sai ranta ya baci sai ta yi fushi sai ta dauki lamba ta farko sai ta buga lamba ta farko ta ji kowa ce ce to sai ta ji cewa she mahaifiyarsa ce mahaifiyar shi mijin nata ne sai ta kira ta biyun sai ta ji cewa she kanwarsa ce me yasa mata wannan lamba sai ta danna ta uku sai ta ji ashe lambar ta ce ita ce yasa ma wanda ya fi kauna abin nan rabin ransa da sauran su haka kawai to ka san dama ta danna don kishi
ne dama don mala'i ta so ta zakulu
saboda haka da ta ga haka dai sai ta fara kuka saboda tsabar murna saboda da ta
zaci wani abu daban
ta zaci wani abu daban ta danna mijin ta danna wayan mijin ta zo kuma gashi ta ga cewa ashe ma lambar ta ce a jiki saboda haka sai ta dauko albashin ta
Kacokam
na wannan wata sai ta mika masa akan cewa dai ta yi maganin wannan abin da ta yi sai ta dauka ta mika masa da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru ita ma sai ta dauki yan sarkokinta sai ta je ta saida ta dauki kudin ta bashi
appreciation ji bature kowa ji dadi
kowa ji dadi kana bashi kudi ka sa abin da yi shi kuma mijin ya aka tattara mura wannan kudi kawai sai ya dauka sai je sai ya sayi abin nan sai sai yan kayan kawa haka yaje kai ma wata budurwarsa ka san sunan da ya sa a jikin wayan sai sunanta da ya sa a jikin wayan yace Abu Khalid mai aikin lantarki electrician
sai kai electrician kayan da suka sayi da suka bashi kai abin nan amma banda abin shi na adadan nan ba sai ya ce musu kai gaskiya ba ku bane kage kenan waccan da ya kai wa kaya ita fi marari
Ato, amma kaza wani abu ne ita kini bibi ya kai ta jikin wayarsa na farko kenan yawa shi kuma wato neman badda sawu ne yawa kasa akwai mun in kaga rubuta ka saboda mutane suna yaka shi yasa
suna dubawa da mama na a rubuta ne lantarki kin ga ba ruwan
Abu Khalid electrician
hankalin ta ba zai kai kan electrician ba
ta ganci Abu Khalid ga ai wannan electrician ne ba ruwan ta da wani abu
to wani ni jira da kana ma nace kilan dan tuno wani kafin mai sallama wannan ne muje muke hira da shi ai ya ci dariya ni nace masa ban sani ba ko kun taba yin labarin a cikin abar ya huce kafin shigowa ta na dan fulani da ya ga
bai yi tsammani ba sai dai ka faɗa dai mu ji ko
wato dan fulani ne ana wucewa kuma lan kawai ya hangi jimina zalu 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 ta duce yace mamaki ya ishe shi yayi dai hakura bai take magana ba ran nan ina Allah babu ya Allah me ya sake kai ka gidan zu he kaga jimina wannan abu fa gafa irin ta fa da na gani fa kwanaki a kauye fa yana ce to wani na kusa da shi ya taba she shi dan uwa salamu alaikum yace wa alaikum salam yace ina da tambaya ne yace me kake tambaya yace wannan abu da ke shikin nan shin wai raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika wai shi tunanin zai ka san ga dogon wuya
ga
dogon kafa kuma ka san kafar ta tana da wani abu kamar kofato ya san sun yi kamar guda biyu ko uku ne
guda uku ne
shi ne yake tambaya to wannan raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika shi ne tambayar ni ma da zanwa ba roya jimina mai matsayinta sai ka ce ni ma na yi fulatance
jimina ce
sai ce to ka haura kun yi ce ta lalace hau kawai zata iya daukaka
Thank you.
spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes?
To ma sauraro zamu da sai a lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
wannan ba iro wannan makele ce ko kai baki ko fari ko ja ko kore ko shudi kawai zaka yi zama dan uwan shi ba abin da ya shalle shi
haka ne kware da gaske
to yana da ke wannan waka ta kore ka kore kabilanci da wariya
haka to ma sauraro a madadin
Usman Ahmad ka ba
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya
kaka hau bayan raƙumi
ko jimina
ko jimina
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.